الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتعظيم بلوغ المرام، هنا في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، دام تجابا daga kan hadisi 338 insha Allah ta'ala. Darasin yana karantar da mu hukuncin yin addu'a a bayan tahiyya da kuma salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafin ayi sallama. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, an karbo hadisi daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya ce, idza tashahada ahadukum, idan ɗayanku ya yi tahiyya, falyasta'iz billahi min arba'in, sai ya nemi tsarin Allah, ya nemi tsaron Allah game da abubuwa guda hudu. Ya kulu, ya ce, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabil qabri ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذن أيام خيته هي إن مثلا الله جمد أبوه وجداهه يقول يرك أشوا، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، يا الله إنا نمن أرنك جمد عذاب جهنم. Domin ita ce mafi girman azaban Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya mana kariya. Wa min azabil qabri, kuma ina neman tsarinka game da azaban kabari. Wa min fitnatil mahya wal mamati, da fitna ta rayuwa da ta mutuwa. Wa min fitnatil masihid dajjal, da kuma fitinar almasihud dajjal. Muttafaqun alayhi, wannan riwaya ce ta al-Imam Muslim, ba riwayar al-Imam al-Bukhari bace. Tana kitab al-masajid wa mawadhi'i salati babu ma yusta'adhu minhu fi salati, hadisi na 588. Hadisin da yazo a sahih al-Bukhari ba haka yake ba. Riwaya ta al-Imam Muslim ita ce tazo da umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan dalilin yasa Ibn Hajar ya gabatar da riwaya ta al-Imam Muslim bai kawo riwaya ta al-Imam al-Bukhari ba. Domin riwayar al-Imam al-Bukhari ta zo ne daga sunna fi'iliya, wannan kuwa sunna ce kauliya. Riwaya ta al-Imam Muslim ya zo da umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan shi ne abin la'akari. idza tashahada ahadukum, idan ɗayan ku yayi tahiyya, falyasta'iz billah, sai ya nemi tsarin Allah. Kaga an samu umarnin Annabi, idan ka yi tahiyya kafin kai sallama ka nemi tsaron Allah, ka nemi tsaron Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni gare ka, idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni, wannan abu ya tabbata sunna, ya tabbata sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan yana daukan hukunci na wajibi. Amma riwaya ta al-Imam al-Bukhari ta zo min fi'lihi Aisha, Allah ya kara mata yarda, ba hadisin Abu Huraira bane, yana kitabul azani abwab sifati salati, hadisi na 1377. Aisha zawjin nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbarat anna rasulullahi kana yad'u fi salati. Aisha ta bada labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a sallan shi. Abinda tace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a, ya kasance yana addu'a a sallar shi, yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sam wal maghram. Kaga hadisin Aisha ta bada labarin abinda Annabi yake yi. Aikin Annabi yana iya zama khususiya, don haka yasa maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi karfi akan aikin sa. Wannan dalili yasa Ibn Hajar ya gabatar da hadisin al-Imam Muslim, saboda riwayar al-Imam Muslim ita ce ta zo da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sam wal maghram. Fa qala lahu qa'ilun, wa ni mai tambaya yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya, ma aksara ma tatfa'idhu min al-maghram, ni ke sa kake yawaita neman tsarin Allah game da bashi. فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتي ان الرجل اذا غرم حدث فكذب. شي متين idan ana bin sa bashi yakan yi magana yayi ƙarya, a dalilin bashi mutun yakan yi ƙarya. Wa wa'ada fa akhlafa, ya alqawari kuma ya saba. Wadannan suna daga sifofin munafiki, Allah ka tsare mu. Wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka bashi a cikin addu'o'in da ake yi a ƙarshen sallah. Akwai riwaya ta Urwa, Urwatu bintu Zubair dan Asma'u, yar Aisha Allah ya kara mata yarda, anna Aisha radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasta'idhu fi salatihi. Aisha tace naji manzon Allah yana neman tsarin Allah a sallar sa, min fitnatid dajjal, game da fitnan al-masihud dajjal. Wannan riwayar Aisha din nan tana cikin sahihul Bukhari, kuma tana sahihu Muslim, tana sahihu Muslim. Babu ma yusta'adhu minhu fi salati, hadisin 1588. Wannan lafazi hadisin Aisha shine muttafaqun alayhi, amma hadisin da Ibn Hajar ya kawo lafazin ba muttafaqun alayhi bane, illa dai ya kawo shi ne saboda yana dauke da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan kai sallah kai tahiyya kafin kai sallama ka nemi tsarin Allah game da sharrin abubuwa guda hudu. Muci gaba. Qala Ibn Hajar, Ibn Hajar yace wa fi riwayatin li Muslim, a wata riwaya ta al-Imam Muslim tana kitabul Masajid, babu ma yusta'adhu minhu fi salati, hadisin 339. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir, idan dayan ku ya gama tahiyar karshe, wato idan kowanne dayan ku ya gama tahiyar karshe, sai yayi wannan, ya nemi tsarin Allah. Wannan da yana dada fito da abin da shi Ibn Hajar yake ishara gare shi, abin da yake mana ishara gare shi shine bayan kai tahiya a sallah, kayi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala, na biyu kenan, kayi salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na uku. Ibn Hajar sai ya kawo an samu umarnin Annabi kuma ba za ka yi sallama ba sai ka nemi tsarin Allah game da sharrin abubuwa guda hudu. Tunda an samu umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga neman tsarin nan abu ne muhimmi a sallarka. Yanda hadisin ya zo a Sahihu Muslim, hadisin Abu Huraira, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir, idan ɗayanku ya gama tahiyar ƙarshe, فليتعوذ بالله من اربع, سينا مثالين الله جمد ابو بوا غدا خدو, من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. وانا اتاتي روايه ده تزو ده بيان يوشه ني اكي سون كاي wannan addu'a shine idan kai tahiyar karshe at-tashahhud al-akhir tahiyya ta ƙarshe, wato ba zaman farko ba kenan. Idan ka yi zaman ƙarshe a sallarka, lokacin da ake buƙatar ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala game da azabar jahannama da azaban kabari da fitinar rayuwa da ta mutuwa, saboda ita fitina tana iya raba ka da imani. Don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara mu rika neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala game da fitina ta rayuwa. Fitina tana ta rayuwa tana iya raba ka da imaninka, da kuma fitina ta mutuwa. Wa min sharril masihid dajjal, wa min sharril masihid dajjal, da kuma sharrin almasihu ad-dajjal, abinda yasa ake kiransa almasihu. Mun taba gabatar da bayani akai, saboda yana shafa jiki, shi ake kira almasihu. كمر يندب شرح النووي على صحيح مسلم, باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. سبب المسيح قد أبيوني دع النبي إسحاق عليه السلام سيكون الدجال سون المسيح. ميسا أكيد كرام كوا نسوا المسيح أني فسر دبن دبن أماري فسر أبيوني ما في إنجنشي لكثرة سياحتهما, سبب يوان زرقا زرقانسو النبي إسحاق عليه السلام بزونا وري قدابا هلوك تشندا yake da rai, yake nan duniya bai zauna wuri guda ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe shi da yawan tafiya, yana yawan tafiya, baya zama wuri guda saboda tsira da addininsa da kukuta daga sharrin Yahudawa. Saboda yawan zirga-zirgansa yasa ake kiransa almasihu. Wa li'annahu idza masaha ahadan min zawil ahati bari'a bi idhnillahi ta'ala. Sannan almasihu annabi Isa alaihi salam idan ya shafa mara lafiya yana warkewa da izinin Allah, idan ya shafa jikin mara lafiya sai mara lafiya ya warke da izinin Allah. Waɗannan siffofin guda biyu shi ma dujjal yana tare da su. Dujjal yana yawan tafiya, zai samu damar zagaye duniya gaba ɗayanta, kamar yadda hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam in banda Makka da Madina. Sannan shi ma الدجال زي وركد مرة ثالثة كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ينفيش واتو إن يشاف جكي مرة لا فيها ينا سامو سوكي بإذن الله تعالى. وانا دليل يسائك كرنسا المسيح الدجال, المسيح ميشافة كومي يوان تفيا. وانا حديث ابن حجر يكاوشني دجين حديث اندن كافهم شي متأين ابن حجر da karanta hadisin nan da karanta littafin Bulughul Maram ka san meye matsayin Ibn Hajar game da neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala game da abubuwa guda hudu din nan. Abinda yasa Ibn Hajar ya kawo wannan hadisin, saboda ya nuna maka cewa bayan tahiyya dole ne salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sallah, dole ne yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala, dole ne sannan neman tsarin Allah game da abubuwa guda hudu nan su ma dole ne. Me yasa ya zama dole? Saboda an samu umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai, idza tashahhada ahadukum, idan ɗayanku ya yi tahiyya ya nemi tsarin Allah, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga ya mana umarni, tunda manzon Allah ya mana umarni ya zama wajibi. Wanda shine matsayin Ibn Hajar al-Asqalani, Allah madaukaki ya masa rahama. Fal hadithu min adillati wujubi du'a qabla as-salat. الإمام النووي للتاسم المجموع شرح المهذب كتاب الصلاة مجلد نقطة شافين داري هدود همسن دعا كتش. والصواب الذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز كل ذلك ولا تبطل الصلاة بشيء منه. akasarin malamai suna cewa neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala da waɗannan abu game da waɗannan abubuwa guda hudu kafin a yi sallamar sallah ba dole bane, saboda me? Saboda sallah ba ta baci don ka bari, sallar ka ba za ta baci ba don baka yi ba. Wannan shine abin da akasarin malamai suka tafi a kai. Akasarin malamai sun tafi akan cewa ko da yake an samu umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa la ta'awwaz, mutum ya nemi tsarin Allah game da waɗannan abubuwa, amma duk da haka ba dole bane. To me ye dalilin su, me ye hujjar su, me ye hujjar akasarin malamai akan cewa neman tsari game da sharrin abubuwa hudu din nan ba dole bane? Saboda mun karanta hadisin Abdullah ibn Mas'ud a baya a wannan babi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa thumma liyatakhayyar min ad-du'a ma sha'a, mutum ya zabi addu'ar da ya ga dama. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya zabi addu'ar da ya ga dama, ai neman tsari game da sharrin abubuwa hudu din nan shi ma addu'a ne. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka zabi, kaga ya gwada cewa ba dole bane. Wannan shine abinda malamai suka tsaya a kai, wanda in ka dubi sharhun Nawawi ala sahih Muslim mujallad na 589 sharhin hadisin da muke karantawa, hadisin Abu Huraira, da kuma majmu'u fatawa na Ibn Taymiyya mujallad na 22518 da al-mufti ma ashkala min tabkhis kitab Muslim littafin al-Imam al-Qurtubi, shi ma yana sharhi ne game da sahih Muslim mujallad na 22509. Zaka ga abinda malamai suke tabbatarwa akan cewa akasarin malamai fahimta suke nan ba dole bane. Akasarin malamai abinda yake dole shine tahiyya, abinda aka samu sabani akai kamar salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ita addu'a, kowace addu'a mutum yayi bayan tahiyya kafin yayi sallama, galibi malaman sunna sun ce ba dole bane akasari. Ibn Hajar mai littafin Bulughul Maram ya yi sharhin sahihul Bukhari, shine Fathul Bari. A sahihul Bukhari akwai wannan hadisin da muke karantawa, saboda haka a sharhin wannan hadisin a Fathul Bari a mujallad na 2321 Ibn Hajar yace wadda a ba'dhumul ijma' ala adamil wujub, akwai wasu malamai wadanda suke cewa an samu ijma'in malamai ma akan cewa ba dole bane. Wa fihi nazar, yace akwai abin dubawa game da korafin su, wanda yace an yi ijma'i cewa ba dole bane, to korafin sa akwai abin dubawa, wato korafin sa bai tabbata ba. Faqad akhraja Abdul Razzaq bi isnadin sahihin an Tawus, saboda an samu labari wanda yazo a cikin al-musannaf na al-Hafiz Abdul Razzaq cewa wani tabi'i da ake kiran sa Tawus bin Kaysan yana daga cikin manyan almajiran Abdullah ibn Abbas, tabi'i ne. Tawus bin Kaysan tabi'i ne, babban tabi'i, yana cikin manyan almajiran Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara masa yarda. Shi wannan tabi'in Tawus bin Kaysan yana da fahimtar cewa neman tsarin Allah game da waɗannan abubuwa guda hudu din dole ne. Yana da wannan fahimta. In ka dubi sharhin hadisin nan a sharhun Nawawi ala sahih Muslim, ya kawo al-Imam Muslim ya kawo wannan bayani game da Tawus bin Kaysan tabi'i, أنه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها في حديث أبي هريرة. شي طاووس بن كيسان ينا غنن واجبيني تندى النبي صلى الله عليه وسلم يشي إذن لا ينكو يتهيا إني مسألن الله غمدى أبو بواك داخلو. النبي صلى الله عليه وسلم يامن أمرني دوها تيازم دولي. وذلك أنه سأل ابنه أقولو كتشين لطاووس يتنبيا رنسا هل قالها بعد التشهد؟ Yana tambayan yaransa, shin ko kayi wannan addu'an ka nemi tsarin Allah game da abubuwa guda hudu din nan bayan kayi tahiyya? Fa qala la, yaransa yace bai yi ba. Fa amarahu an yu'ida salati, saboda haka shi Tawus bin Kaysan ya umarni ga ɗansa ya sake wannan sallah din. Kaga ya nuna cewa an samu tabi'i wanda ke da fahimtar umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cikin hadisin nan, yana nuna mana cewa neman tsari game da abubuwa hudu din nan dole ne akan musulmi kafin ya yi sallama idan ya yi tahiyya. Wa bihi qala ba'du ahli zahir wa afrata ibn hazm fa qala bi wujubiha fi tashahhud al-awwal aidan. Ibn Hajar yace hatta ibn hazmi lillitafin al-muhalla yana cewa zaman farko ma dole ne sai ka nemi tsarin Allah game da abubuwa hudu din nan, ba sai zaman karshe ba. Saboda mai ba duka riwayoyin ne suka zo da at-tashahhudul akhir ba, shi yasa Ibn Hajar ya kawo a bayansa yace wa fi riwayatin li muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhudul akhir min at-tashahhudul akhir, amma hadisin da yazo na farko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akai kawai shine idza tashahhada ahadukum falyastaiz billahi min arba'in, inda kai tahiya ka nemi tsarin Allah game da abubuwa guda hudu din nan. Saboda haka an samu wadanda ke da fahimtar cewa neman tsarin Allah game da sharrin abubuwa hudu din nan dole ne tun daga tabi'ai. Yayi littafin wasu a cikin Fathul Bari, shi Ibn Hajar yana cewa wa warada an abi ja'far al-baqir wa sha'bi wa ghayrihima ma yadullu ala al-qawl bil wujub, ba wai tawus bin kaitan kade ba, an samu labari game da Abu Ja'far al-Baqir da al-Imam al-Sha'bi wa ghayrihima, da ma wasu malaman farko wadanda suke da fahimtar cewa dole ne idan kai sallah ka nemi tsarin Allah game da abubuwa guda hudu din nan. Ya sake kawo bayani game da shi Abdullah bin Mas'ud rawi hadith al-bab ما يكتب به فإن سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى أبي الأحوص قال عبد الله بن مسعود يتي يتشهد الرجل في الصلاة متين يفعل ينتهي أصلى ثم يصلي على النبي صلى صلاة على النبي محمد ثم يدعو لنفسه بعد صلى يمرن الدعاء بين وقتنا ka duba bidayatul mujtahid kitabu salati mujallal na farko shafin jarida 11. Wato wannan ya samu sabanin fahimta na malamai, addu'a neman tsarin Allah game da abubuwa guda hudu din nan ya samu sabanin fahimta na malamai. Akasarin malamai sun ce ba dole bane, amma fa tun daga tabi'ai an samu wadanda ke cewa dole ne. Me yasa aka ce dole? Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni, kuma wannan shi ne fahimta mafi inganci akan cewa dole ne, tunda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata. To bai kamata ka dauki umarnin manzon Allah a matsayin cewa ba dole bane, ka dauke shi a matsayin wajibi. Don haka ya kamata tahiyarka ta danyi tsawo, lokacin da ka dauka, wato in kai tahiya ya zama za ka yi yabo ga Allah, biyu kenan, na uku za ka yi salati ga annabi Muhammad, na hudu za ka nemi tsarin Allah game da sharrin abubuwa guda hudu, sai na biyar shi ne Ibn Hajar ya kawo hadisi na gaba mu karanta, wa an Abi Bakarin As-Siddiq, an karbo hadisi daga Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu, sayyiduna Abu Bakar Allah ya kara masa yarda, annahu qala li rasulillah, sayyiduna Abu Bakar ya ce wa manzon Allah allimni du'an, ka koya min wata addu'a ad'u bihi fi salati, in riƙa yin addu'a da ita a sallata. Wato wannan shi yake nuna addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam tafi addu'an kowa a duniya. Idan Balarabe kamar sayyidina Abubakar, Balarabe kamar sayyidina Abubakar a ce bai iya larabcin da zai tsara ma kansa addu'a ba, kaga zai iya shirya addu'ansa, amma duk da haka sai ce manzon Allah ya koya mar addu'a wacce zai rike ya rika yi a sallah. Me yasa? Saboda ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah. Sannan addu'ar da manzon Allah zai tsara babu wani kuskure a cikinta, amma kai addu'an da zaka tsara fa kana iya samun kuskure. Addu'ar da manzon Allah ya karantar da kai kamar tabbas ne, idan ka yi ta akwai garanti na za ka samu ijaba, amma addu'an da kai ka tsara ma kanka fa baka da tabbas. Qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sayyidina Abubakar qul, kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera, ya Allah lalle ni na zalunci raina zalunci mai yawa, wala yaghfiru dhunuba illa anta, babu mai gafarta zunubai face kai, faghfir li, don haka kai min gafara, maghfiratan min indika, ita wannan gafara daga wajenka, warhamni kai min jin kai, innaka antal ghafur rahim, lalle kai ne mai yawan gafara, kai ne mai yawan jin kai. muttafaqun alayhi. Akwai riwaya ta al-Imam Muslim tana kitabu az-zikri wa du'a babu istihbabi khafdhi as-sawti biz-zikri an abi al-khair annahu sami'a Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqul Abdullah ibn Amr ibn al-As yabada labari yana cewa inna Abu Bakr as-Siddiq qala li Rasulillah sayyidina Abu Bakr ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam allimni ya Rasulullah du'aan ad'u bihi fi salati ya Rasulullah ka koya min wata addu'a da zan rika yin ta a sallata yace wa fi baiti da gidana kaga ba sallah kawai bane wannan riwaya ta al-Imam Muslim wato wannan yana nuna cewar Sayyidina Abu Bakar ya nemi annabi ya koya masa addu'a ne da zai rike tsawon rayuwarsa kawai ba wai lokaci guda ba ba wai a tahiyya kadai ba yana so ya rike wannan addu'a ya zama ya rike ta a koda yaushe don haka yasa yace fi salati wa fi baiti thumma zakara mislahu me yasa Ibn Hajar ya kawo addu'an nan ya kawo wannan addu'a saboda ya nuna maka cewar bayan kayi tahiyya bayan kayi yabo ga Allah bayan kayi salati ga Annabi Muhammad bayan ka nemi tsarin Allah game da sharrin abubuwa guda hudu din nan to kuma akwai bukatar kayi addu'a kafin kayi sallama kayi addu'a a sallan kafin kayi sallama wannan ita ce sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babban abin da yafi dacewa ka nemi kayi addu'a sai maka misali da hadisin sayyidina Abu Bakar mai dan adam ya fi bukata a duniya da lahira shine gafaran Allah shikenan sai ya kyale ka wato in ma za ka roki Allah wani abu kafin ka yi sallama to ka sani babu abin da kake bukata wajen Allah da ya wuce gafararsa domin idan Allah ya gafarta maka to ba sai ka nemi wata kyauta ba zai ma komi in kana da gata wajen Allah kar ka roke shi komi zai ta baka amma idan kana da dauka wajen Allah ko ka roka ba zai baka ba ko ka roka ba zai ma amsa maka ba saboda haka yasa ya kawo hadisin sayyidina Abu Bakar kuma wannan ita ce hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sayyidina Abu Bakar wannan addu'a sayyidina Abu Bakar ya nemi addu'a daga bakin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa me ka nemi gafaran Allah kai la'akari akwai hikima cikin wannan karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me domin idan ka samu gafaran Allah duniya ka tsira lahira ma ka tsira babban abin da kake bukata shine Allah ya gafarta maka shine kadai in ka samu gafaran Allah duk wata ni'ima za ta zo kamar yanda annabi Nuhu alaihi salam yake fada yanda Allah ya ba mu labari a cikin suratu Nuh fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara idan kun nemi gafaran Allah Allah zai gafarta muku bayan ya gafarta muku fa to duk wata ni'ima za ta biyo baya duk wata ni'ima za ta biyo baya dama abin da ke hana ijaba shine dauda zunubi na bawa shike sa bawa ya yi nisa ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ku har ka samu gafaran Allah ya nuna kana kusa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisin baya nuna cewar dole ne sai kayi addu'an sayyidina Abu Bakar ba dole bane sai kayi wannan addu'a amma dai Ibn Hajar ya kawo shi ne saboda ya maka ishara da abin da ka fi bukatar ka roki Allah subhanahu wa ta'ala shine gafararsa amma mutum yana iya addu'an da ya ga dama yana iya tsara ma kansa addu'a min al-adillati al-mubiha lidhalik saboda hadisin da muka karanta hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa thumma yatakhayyaru min al-mas'alati ma sha'a wannan riwayar al-Imam Muslim kenan thumma yatakhayyaru min al-mas'alati ma sha'a bayan ka gama duk abin da zaka yi abin da ya rage maka shine kai sallama to kafin kai sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ya zabi mas'ala abin roƙon da ya ga dama yatakhayyaru min al-mas'alati ma sha'a wannan ita ce riwayar al-Imam Muslim tana kitabu salati babu tashahhud fi salati hadisi 402 amma lafazin al-Imam al-Bukhari thumma yatakhayyaru min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi fayad'u wanda yana cikin bulughul maram thumma yatakhayyaru min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai kuma mutum ya zabi addu'an da yafi sha'awa ka zabi addu'an da kafi sha'awa fayad'u mutum yayi addu'a ya roki Allah kaga wannan lafazi kai la'akari da shi don haka yasa malamai suka ce bayan neman irin Allah game da sharrin abubuwa hudu din nan duk wata addu'a da zaka yi babu dole ba dole bane wato ba sharadi bane sai ka dauko addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kana ma iya tsara maka kanka addu'a domin me Annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yatakhayyaru min ad-du'a a'jabahu ilayhi mutun ya zabi addu'an da yafi sha'awa fa yad'u ya roki Allah subhanahu wata'ala wannan riwayar al-imam al-bukhari ina abwab sifati salati babu ma yatakhayyar min ad-du'a ba'da at-tashahhud yace walaysa biwajibin al-imam al-bukhari babin da ya kawo wannan wannan bayani al-imam al-bukhari yace walaysa biwajibin ba dole bane ita addu'a a salla ba dole bace amma dai mahalli ne wanda ya kamata a ce ka roki Allah subhanahu wata'ala yana sahihul bukhari hadisin 835 al-imam an-nawawi sharhin wannan hadisin sharh sahih muslim juz'i nahu bi sharhin 317 thumma yatakhayyaru min al-mas'alati ma sha'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutun ya zabi abin roƙon da yaga dama bayan ka gama tafiya kai salati ga manzo kai yabo ga Allah subhanahu wata'ala ka nemi tsarin Allah game da sharrin abubuwa hudu sai ka zabi abin roƙon da kaga dama kafin kai sallama al-imam an-nawawi yace fihi istihbabu ad-du'a wannan yana nuna cewa mustahabi ne musulmi yayi addu'a fi akhir as-salati qabla as-salati mustahabi ne musulmi yayi addu'a a ƙarshen sallar sa kafin yayi sallama wa fihi annahu yajuzu ad-du'a bima sha'a min umuri akhirati wad-dunya wannan yana nuna mana cewa halal ne mutun ya roki bukatun sa na duniya da lahira malam yakun isman matukar abinda zaka roka bai shafi sabon Allah ba in dai alkhairi zaka roka ba sharri bane wannan babu laifi al-imam an-nawawi yace wa hadha mazhabuna wa mazhabul jumhur wannan shine abinda galibin malaman sunna suka tafi akai akasarin malamai sun ce bayan ka gama tahiyya da salati ga manzo da yabo ga Allah subhanahu wata'ala na neman tsarin Allah game da sharrin abubuwa guda hudu sai kai addu'a ita wannan addu'an ba dole sai ka dauko ta manzon Allah ba dole bane kana iya yin duk addu'an da kaga dama akasarin malamai abinda suka ce kenan duk addu'an da kaga dama kana iya yi amma al-imam abu hanifa yace la yajuzu illa bid'awatil warida fil qur'ani was sunna al-imam abu hanifa yace na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutun ya zabi addu'an da yaga dama ya roki Allah to ai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yana nufin daga cikin addu'o'in al-qur'ani da addu'o'in da suka zo a sunnar shi ka zabo guda daya kai ba wai ka tsara maka kanka ba in ji al-imam abu hanifa al-imam abu hanifa abin da ya fada kenan wannan sai ya zama fahimtar sa ba ta da rinjaye abinda galibin malaman sunna suka ce shine kana ma iya tsara maka kanka addu'a wacce zaka yi bayan ka gama tahiyya amma al-imam abu hanifa yace la ba shi kadai ba hadda al-imam ahmad bin hanbal don haka bin baz rahimahullahu ta'ala bin baz cikin fatawarsa mujallal na 11 shafin 171 yace yushra'u lil mu'min an yad'u fi salatihi fi mahalli du'a an baka dama kai mu'mini an ba wa mu'mini dama ya roki Allah a cikin sallar sa duk wani mahalli na addu'a ka roki Allah sawa'un kanat as-salatu fariida aw nafila sallat farilla ce ko ta nafila in dai mahallin addu'a ne an baka dama ka roki Allah ina ne mahallin addu'a sai yace wa mahallu du'a fi salati na daya huwa sujudu lokacin da kai sujuda na daya kenan mahallin addu'a ne na biyu baina sajdatayn bayan ka dago daga sujuda kafin ka sake wuta nan ma mahallin addu'a ne na uku akhir as-salati ba'da at-tashahhud wa salati ala an-nabi wa qabla at-taslim kaga ya fadi wurare guda uku sune muhimman wuraren addu'a a sallah sujuda tsakanin sujuda guda biyu lokacin da ka zauna zama da ke tsakanin sujuda biyu wato sai kuma zaman da kake yi kafin kai sallamar sallah ya bada hujja game da kowace yana cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amar ruku'u fa'azzimu fihi rabba game da ruku'u abinda ake so shine ku girmama Allah subhanahu wa ta'ala wa amma sujudu fajtahidu fihi fi du'a idan kun yi sujuda fa sai ku dage wajen addu'a faqaminun an yustajaba lakum, akwai cancantar Allah ya amsa muku, akwai cancantar Allah ya amsa muku. Saboda me? Saboda sujuda, saboda sujuda kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Lokacin da kafi kusantar Allah shine lokacin da kai sujuda. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa aksiru fihi du'a, don haka sai ku yawaita addu'a a cikin sujuda, saboda lokacin ne kuke kusa da Allah subhanahu wataala. Yace wal ahadithu fi hadha al-ma'na kaseera, hadisai da suka zo da irin wannan bayani suna da yawa, hadisai da suke nuna mana cewa mutum ya roki Allah bukatunsa a sallah suna da yawa. Wa hiya tadullu ala shar'iyyati du'a fi hadhihi al-mawadi' bima ahabbahu al-muslim min ad-du'a, an halatta maka yin addu'a, addu'a da kaga dama a waɗannan gurare, sujuda tsakanin sujuda biyu da kuma kafin kai sallama. Sawa'un kana yata'allaqu bil akhirah aw yata'allaqu bi masalihihi ad-dunyawiyya, abinda zaka roki Allah ya shafi lahira ko ya shafi duniya halal ne. Sharadin sa shine lafazin da zaka yi addu'an dole ne ka tace wannan lafazi, saboda magana kake da Allah subhanahu wataala, sannan kuma a sallah kake, dan in baka yi hankali ba lafazin da ka kawo yana iya bata maka sallah din, baya ga cewar lafazin ma yana iya hana maka samun ijaba. Sai yace don haka yasa bin Baz yace wal afdal, abinda yafi dacewa ga musulmi, an yaksura min addu'a al-ma'thuri an annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda hadarin tsara ma kanka addu'a, akwai hadari, kana iya fadan lafazin da a dalilin sa Allah subhanahu wataala zai ki karban sallanka, kana iya fadan lafazin da koda an karbi sallanka addu'an taka ba za a karbe ta ba. Don haka ka fi dogaro da addu'o'in Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi ya fi dacewa. Kuma addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi suna da yawa, addu'o'in manzon Allah suna da yawa, sun kunshi alkhairin duniya da lahira. Wanda ya dogara da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ta isar masa, ba sai ya tsara wa kanshi ba. Duk abin da kake nema Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara addu'a, ya saka wannan abin a ciki. Don haka yasa ka rika yin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah, shine mafi dacewa akan ka tsara naka. Yace fa idza da'a fi sujudihi fi akhir as-salati li nafsihi, idan mutun yayi addu'a maransa a ƙarshen sallah kafin yayi sallama, mutun yayi ma kansa addu'a aw li walidayhi ko iyayensa aw li muslimina ko musulmai, fala ba'sa babu laifi li umumi hadhihi al-ahadith wa ghayriha, saboda waɗannan hadisai waɗanda suke mana ishara da cewa an ba mu damar mu roki Allah, kamar misali hadisin Abu Huraira, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da bawa ya fi kusa da Allah shine idan yayi sujuda, ku yawaita addu'a. Kaga hadisin yana mana ishara da cewar mu yawaita addu'a, idan aka ce mu yawaita addu'a kamar ba sai mun tsaya ma ga wacce ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Sannan ga hadisin da manzon Allah yake cewa wa amma sujudu fajtahidu fihi fi du'a fa innahu qaminun an yustajaba lakum, shi ma hadisin yana sahihu Muslim. Wadannan hadisai duk suna mana ishara da cewar babu laifi don kayi addu'a a sujuda, babu laifi don kayi addu'a kafin kai sallama. Ibn Taymiya al-Litafi Majmu'u Fatawa mujallad na 22 shafin 475 yace al-mansusu an al-imami Ahmad, abinda aka samu daga al-imamu Ahmad wanda almajiransa suka bada labari, annahu la yad'u fi salati illa bil ad'iyati al-mashru'ati al-ma'sura, kamar yadda al-imam abu hanifa kamar yadda al-imam an-nawawi ya bada labari a sharh sahih Muslim juz'i na 4 shafin 117. Haka ma Ibn Taymiyyah ya bada bayani game da al-imam Ahmad bin Hanbal a majmu'u fatawa mujallad na 22 shafin 475. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yace abinda aka ce shine kayi kokarin nemo addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam kayi su a sallah, ba wai ka tsara naka ba. Kamar ɗaya daga cikin almajiransa ana kiransa Al-Imam Al-Afram, qultu li Ahmad bimaza ad'u ba'da at-tashahhud, na ce ma al-Imam Ahmad bin Hanbal wace addu'a zan yi bayan na gama tahiyya qala sai yace bima ja'a fil khabari addu'an da tazo a labari daga annabi Muhammad wace addu'a zan yi bayan na yi tahiyya al-Imam Ahmad yace addu'ar da labari ya tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na sake martambayan ya sake bani amsa na sake martambayan sai nace awalaysa qala rasulullah ba manzon Allah ya ce mana summa la yatakhayyar min ad-du'a ma sha'a mutun ya zabo addu'an da ya ga dama ba sai al-Imam Ahmad yace takhayyaru mimma ja'a fil khabari ai addu'o'in da suka zo a labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa wadannan addu'o'in ne zaka zabu guda sai ka yi ta bayan kai tahiyya fa'awatuhu faqala ma fil khabari na sake mar tambaya yace eh zaka zabo ne daga addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam hadha ma'ana kalami ahmad sai ibn taymiya yace waqad bayyantu ba'd asli zalika liqawlihi fil a'rab wato akwai dalilai da yasa malamai suke tsoron mutun ya tsara makansa addu'a a sallah malamai suna tsorotarwa musulmai tsara makansu addu'o'i a sallah na daya ibn taymiya yace saboda aya ta 55 ta suratul a'raf innahu la yuhibbul mu'tadin Allah madaukaki baya son masu ketare iyaka ashe akwai iyaka wajen yin addu'a wa anna du'a laysa kulluhu ja'izan ita addu'a ba kowace ce take halal ba kowace addu'a ne kamata kai ba bal fihi udwanun muharram ana samun ketare iyaka ta addu'a kuma haramun ne wal mashru'u la udwana fihi addu'an da aka shar'anta babu haram a cikin sa wa anna al udwana qad yakunu taratan fi kasrati al alfaz sannan wani lokaci ketare iyaka din yana zuwa ta yawan lafazi saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana dunkula addu'a sa cikin lafuzza kadan ya gama kai kuma zaka dade kana magana kamar wanda yake magana da dan adam alhali ka manta cewa kana magana ne da Allah cikin maganar ka din nan dan magana in tai yawa to barna na shigowa magana in tai yawa barna na shigowa don haka yasa yace al-udwanu yakunu taratan fi kasrati al-alfaz ketare iyaka ta wajen addu'a wani lokaci yana kasancewa ne ta yawan lafazi kai ta magana har ka je ka tafka shirme a cikin maganganun naka wanda a dalilin haka Allah subhanahu wataala ya ki amsan addu'a din wa taratan fil ma'ani wani lokaci kuma ketare iyakan yana zuwa ne ta ma'anar lafuzzan da kake jingina su ga Allah subhanahu wataala nan ana iya samun kuskure saboda haka yasa komawa kai amfani da addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafi dacewa gare ka don addu'o'in manzon Allah babu wannan kuskure din amma kai addu'an da zaka tsara zai wuya ya zamanto ba ta da wannan kuskure akwai sharuɗa da malamai suka yi wanda suna cikin littafin tashihud du'a na Bakar Abu Zaidin Allah madaukaki ya masa rahama littafin tashihud du'a ya bayyana sharuɗan in zaka tsara makanka addu'a to ga sharuɗa sai ya rubuta sharuɗa din dole ka kiyaye su in ba haka ba to babu shakka za a same ka da udwan al-udwan kuma Allah subhanahu wataala yace innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya san masu udwan baya san masu ketare iyaka idan ko ka ketare iyaka ta wajen addu'a baya da za a yi ka samu ijaba ne yake karantar da mu tsaya ga addu'o'in annabi Muhammad shine mafi dacewa akan mu tsara namu wannan dalilin yasa Ibn Hajar ya kawo addu'ar Sayyidina Abubakar kamarsa ya roki manzon Allah ya ce ka koya min addu'a me yake nuna maka yana nuna maka cewa sallah tana da hadari addu'ar da za ka yi ka roki Allah abu ne babba ana iya samun kuskure shi yasa Sayyidina Abubakar ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'an da zai rika yi a sallah da kuma gidansa lokacin gabatar da bukatunsa manzon Allah sai ya karanta da shi mu ci gaba wa an wa'il bin hujr an karbo hadisi daga wa'il bin hujr radiyallahu anhu qala sallaitu ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa'il bin hujr yace nayi sallah tare da annabi fa kana yusallimu an yaminihi, sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallama ta damansa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, haka ne ko, wa an shimalihi, ta hagunsa, assalamu alaikum wa rahmatullah, iyaka nan ko, aha, wasu littafin akwai wa barakatu, wasu kuma babu, na sani, saboda bulughul marami din ya zo da bugu guda biyu, ya zo da bugu guda biyu, wani zaka gani akwai wa barakatuhu, wani kuma babu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ta damansa, an zo karshen sallah kenan. Wa'il bin Hudayr yace nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, fa kana yusallimu an yaminihi, sai manzon Allah ya kasance yana sallama ta damansa, yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa an shimalihi, ta gunsa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato idan ka tsaya haka, shine asalin hadisin al-Imam Abu Dawud bi sanadin sahih, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa, yana kitabu salati babu tafri'i abwabi ruku'i wa sujud, babun fi salam, hadisin 997, hadisin yanda yazo, an Wa'il bin Hujr qala sallaitu ma annabi, nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, fa kana yusallimu an yaminihi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah ta damansa, sai yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa an shimalihi, ta hagunsa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan shine ya taho a dukkan littafin sunan Abi Dawud wanda zaka iya samu a duniya a yau. Zaka samu sallamar farko ita ce ake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, amma ta hagufa assalamu alaikum wa rahmatullah. So amma akwai wanda ke da lafazi biyu din, kuma shi ita ma riwaya ce ta al-Imam Abu Dawud, saboda kana samun littafi guda zaka samu waɗanda suka yi copying sa suna da yawa. To don haka yasa sau tari idan an rubuta littafi, kafin a buga littafi akan yi kokari a tattaro copying wannan littafin da duk za a iya samu a duniya, sai a kwatanta su, a kwatanta tsakanin su, sai a ga ina aka samu sabani. To sai zama daga cikin su akwai wadan, akwai copying da yazo da wa barakatuhu a sallaman farko, wa barakatuhu kuma a sallama ta biyu, akwai copy da aka samu na sunan Abi Dawud wanda yazo da haka, akwai copy da aka samu na sunan Abi Dawud wanda yazo da lafazin iri guda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta dama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta hagu. Amma a kasari a yau a duniya baka samu wannan kofi din, wanda zaka gani a sunan Abi Dawud a yau shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ta hagufa assalamu alaikum wa rahmatullah. Da don haka yasa malamai da yawa suke cewa kuskure ne aka samu ainihin bugun bulughul maram, kuma ba shakka ba kuskure bane. Ibn Hajar ya rubuta haka din asali a littafin bulughul maram, asali littafin bulughul maram da Ibn Hajar ya rubuta sallaman farko akwai wa barakatuhu, na hagun ma akwai wa barakatuhu, amma waɗanda suke buga bulughul maram sai suna kwatanta shi, kafin su rubuta hadisi sai sun ɗauko littafin sun gwada da shi, in sun ɗauko sunan Abi Dawud na yanzu sai su ga a na biyun sallama ta hagun babu wa barakatuhu, don haka sai su datse. Allah ya sa mun gane asali. Amma shi Ibn Hajar abinda ya rubuta a bulughul marami ɗinsa, akwai wa barakatuhu ta dama, akwai wa barakatuhu ta hagu, ita sallama ta sallah ta zo matakai hudu, sallamar fita daga sallah tana da matakai guda hudu. Na ɗaya, mataki na farko shine assalamu alaikum wa rahmatullah, iyakan haka ta dama da hagu, assalamu alaikum wa rahmatullah, wannan lafazi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta dama, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta hagu, shine lafzul muttafaq alayh inda aktsari ahli al-ilm, lafazin da akasari ahli sunna suka rike, galibin malamai ahli sunna sun rike wannan sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi ala al-yamin, thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi ala al-shimal, biduni ziyadati wa barakatuhu. Wanda shi ne sallama lafazi na farko wanda ya fi karbuwa, wanda ya fi karbuwa in ka duba Zadul Ma'ad na Ibn Qayyim Jauziya, ya kirga sunayen sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadanda suke aiki da wannan sallama. Ta dama assalamu alaikum wa rahmatullah, ta hagu assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan lafazi shine lafazi na farko wanda ya fi karbuwa wajen sahabbai da tabi'ai da tabi'u-tabi'i, shine lafazi mafi inganci wanda babu sabani a kai. Duk malamai sun yarda wannan lafazin ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, wanda shine akasari sallama da muke a sallolinmu. Kuma in ka lura ba ma mu kadai ba, duk duniya inda duk zaka ji ana sallah zaka ji wannan lafazi aka dauka. Me dalili? Saboda me? Shine lafazin da sahabban Annabi mafi yawa suka rike, haka nan tabi'ai da tabi'u-tabi'in, musamman Ibn al-Qayyim ya kirga sunayen ka duba Zadul Ma'ad. Haka in ka duba sunan Tirmidhi kitabu salati abwab al-azan hadithin 272, hadithin Abdullah ibn Mas'ud yana cikin wadanda suka bada labarin wannan sallamar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud yace annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallama ta damansa da hagunsa, abinda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Qala at-Tirmidhi, al-Imam at-Tirmidhi sai yace to Abdullah ibn Mas'ud da ya ruwaito hadisin nan ba shi kadai bane, wa fil babi akwai sahabbai Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah ibn Umar, Jabir bin Samura, Al-Bara' bin Azib, Abu Sa'id al-Khudri, Ammar bin Yasir, Wa'il bin Hujr, Adi bin Umayra, Jabir bin Abdullah. Al-Imam at-Tirmidhi ya kirga sunayen sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace dukkan su sun bada labarin wannan sallamar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato sallar manzon Allah haka yake yin ta. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo gama sallarsa sai yace ne assalamu alaikum wa rahmatullahi tadama, assalamu alaikum wa rahmatullahi tahagu. Wannan shine abinda akasarin malamai suka dauka. Al-Imam at-Tirmidhi malamin hadisi ne, yana daga cikin waɗanda suka ruwaito waɗannan hadisan. Kaga sahabbai suna da dama, daga cikin sahabban hadisai da suka fi inganta sune hadisin Jabir bin Samura da hadisin Abdullah bin Mas'ud da hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah ya kara musu yarda. Jabir bin Samura, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, waɗannan hadisan duka suna sahihu Muslim. Waɗannan hadisai duka suna sahihu Muslim, duka sun tabbatar da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gama sallarsa, sallamar da yake ta dama iri ɗaya ce da ta hagu, kuma iyakanta zuwa wa rahmatullah. Saboda haka sai al-Imam at-Tirmidhi bayan ya kawo hadisan, ya kawo bayanin wato sahabbai da suka ruwaito hadisan, sai ya ce hadithu Ibn Mas'udin hadithun hasanun sahihun wal amalu alayhi inda aksari ahli al-ilmi min ashabin nabiyyi wa man ba'dahu. Hadithin Abdullah ibn Mas'ud din nan, wanda Abdullah ibn Mas'ud yake cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama sallah yana sallama ne ta dama assalamu alaikum wa rahmatullah, ta hagu assalamu alaikum wa rahmatullah. Yace hadisi ne mai kyau, ingantacce. Wal amalu alayhi inda aksari ahli al-ilmi, akasarin malamai suna aiki ne da wannan hadisi. Min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, tun daga sahabban Annabi wa man ba'dahum, da waɗanda suka zo a bayansu, har ya kirga daga tabi'ai kamar Sufyan ats-Tsauri, Ibn al-Mubarak, al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai. Wato abinda al-Imam at-Tirmidhi yake nufi, mafi yawan sahabban manzon Allah suna ɗaukan matakin farko na sallama, lafazin sallama, wanda ya fi karbuwa shine a tsaya akan assalamu alaikum wa rahmatullah biduni ziyadati lafzi wa barakatuhu, kada a ƙara lafazin wa barakatuhu. Wannan shine mataki na farko. Duk musulmai sun yarda wannan sallama ta tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To mataki na biyu fa, shine da aka samu ƙarin wa barakatuhu. Wannan shine lafazi na biyu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dama da hagu. Allah ya samu gani. Mataki na farko babu wa barakatuhu, dama da hagu. Mataki na biyu akwai wa barakatuhu, ta dama da hagu. Wannan hadisin yana sunan Abi Dawud, shine wanda Ibn Hajar ya kawo a Bulughul Marami, shine riwaya ta Wa'il bin Hujr. Ibn Hajar ya kawo a cikin Bulughul Marami, hadisin ya taho daga Abdullah ibn Mas'ud, akwai lafazinsa, sannan akwai lafazin Wa'il bin Hujr, dukkansu sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fi taslimatayn, yace rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, bi sanadin sahih, kamar yadda ya faɗa a cikin Bulughul Maram min hadisi Wa'il as-Sabiq. Me yasa muka ce idan ka dubi Bulughul Marami ɗinka sai ka ga ta hagu ba a sa wa barakatuhu ba, bugun Bulughul Maramin ka ɗinka kuskure ne, bugun da aka yi wa littafin Bulughul Marami ɗinka kuskure ne. Me yasa muka faɗa haka? Saboda sai ka koma littafin Ibn Hajar, kuma wanda ake kira At-Talkhisul Habir, yana da wani littafi mai suna At-Talkhisul Habir, muna yawan ishara gare shi. A littafin At-Talkhisul Habir a mujallar na farko shafin 271 ya kawo hadisin Wa'il bin Hujr, ya kawo hadisin Abdullah bin Mas'ud dinnan da muke magana a kai, wanda dama riwayarsu, riwayar waɗannan sahabban guda biyu da Abdullah bin Mas'ud da Wa'il bin Hujr, a riwayarsu ne aka samu ƙarin wa barakatuhu, kuma ba duka riwayoyin ba. Wasu riwayoyin Abdullah bin Mas'ud babu wa barakatuhu, amma an samu riwaya guda wacce ta zo da wa barakatuhu. Haka ma an samu riwaya hadisin Wa'il bin Hujr wacce ta zo da ƙarin wa barakatuhu. Saboda haka Ibn Hajar ya tabbatar da wa barakatuhu a sallamar dama da sallamar hagu, kamar yadda ya sa a Bulughul Marami, haka da yake cikin At-Talkhisul Habir. Kuma ba shi kadai ba, an samu fitattun malamai masana hadisi wadanda suka yarda cewa lafazin wa barakatuhu ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta dama da hagu. Daga cikinsu akwai Ibn Abdul Hadi a sharhu kitabil muharrar, fil hadis, mujallad na farko shafin 207, da Al-Hafiz Ibn Daqiq al-Eid kitabuhu, da littafinsa da ake kira Kitabul Ilmam al-Jami' li Ahadith al-Ahkam, mujallad na farko shafi na 110. Don haka an samu malaman hadisi waɗanda sun tabbatar da cewa lafazi biyu din nan, lafazin wa barakatuhu ya zo a sallama biyu din nan na dama da hagu. Ibn Hajar ya tabbatar, Ibn Abdul Hadi ya tabbatar, Ibn Daqiq al-Eid ya tabbatar, Al-Imam an-Nawawi shi ma ya tabbatar, in ka duba littafinsa Al-Majmu' mujallad na uku shafin 478. Saboda haka an samu malaman hadisi waɗanda suka yadda akwai lafazin wa barakatuhu a sallamar dama da sallamar hagu. A wasu, ba duka ba, a wasu riwayoyi na hadisai da aka samu daga sahabban manzon Allah mutum biyu, Abdullah bin Mas'ud da kuma Wa'il bin Hujr, to sai na uku, lafazi na uku shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ta dama, amma ta hagu fa karkace wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, ta dama, ta hagu sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah. To wannan shine fahimtar Albani Muhammad Nasiruddin, in ka duba littafinsa Tamamul Minna, hadisi na shafi na 171, haka Sifatu Salatin Nabi ya yi magana a kai, yana cewa wannan lafazi ya ce lakinnahuma An-Nawawi wa Ibn Hajar awradahuma az-ziyadati fi taslimatayn, ya ce fala adri a zalika wahamun minhuma aw huwa min ikhtilafin nusak fa inna alladhi fi nuskhatina wa ghayriha min al-matbu'ati laysa fihi hadhihi az-ziyada fi taslimati ath-thaniya. Yana cewa bai sani ba, inji Albani, yayi adalci, ya ce bai sani ba waɗancan fitattun masana hadisi ɗin, Ibn Hajar ga Al-Imamu Nawawi, manyan malaman hadisi ne, sun ce akwai wa barakatuhu a sallamar dama, akwai wa barakatuhu a sallamar hagu, shin sun yi kuskure ne? Ya ce bai sani ba, ko kuwa an samu wani kofi na riwaya ta al-Imam Abu Dawud wacce ta zo da wato lafazin wa barakatuhu ta dama da hagu ne, amma shi yana tabbatar da wa barakatuhu ya tsaya a ga sallamar da za ka yi ta dama ne banda ta hagu. Me yasa? Saboda copy da ake da shi a yau a duniya na sunan Abi Dawud babu wa barakatuhu a sallama ta hagu. Alhali waɗancan malamai zamaninsu ya riga ya wuce, kuma dukkansu sun tabbatar da wannan, Ibn Abdul Hadi, Ibn Daqiq al-Id, Ibn Hajar al-Asqalani, al-Imam an-Nawawi, dukkansu babu wanda ya gaza shekara 500 rabuwarsa da duniya. Saboda haka kaga kenan tunda sun tabbatar akwai, babu shakka akwai. Yanzu dan ba a gani ba baya nuna cewa babu shi. An samu wadanda sun tabbatar da lafazin wa barakatuhu ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma shi yana aiki da copy na sunan Abi Dawud wanda ake da shi a duniya a yau, babu wa barakatuhu a sallama ta hagu, sai dai a sallama ta dama. Don haka idan ka zo ga musalla sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, amma ta hagu fa assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan shi ne wanda za ka samu a sunan Abi Dawud a yanzu. Al-Imam Sana'ani a littafin Subulus Salam ya yi magana game da waɗannan hadisai, juz'i na farko shafin 376 a sharhin wannan hadisi da muke karantawa. Ya ce wa hadisu taslimatain, hadisai da suka zo da maganar sallama biyu, rawahu 15 min as-sahaba bi ahadith mukhtalifatin, sahabbai sun kai 15 waɗanda suka ruwaito hadisan. Sallama biyu a sallah, sahabbai da suka ruwaito hadisin sun kai mutum 15, inji al-Imam Sana'ani, wanda riwayoyin akwai hadisi sahih, akwai hasan, akwai da'if, akwai matruk. Yace wa kullu habidun ziyada, duka riwayoyin sahabbai 15 din nan babu inda aka samu wa barakatuhu, babu inda aka samu, sai riwaya ta Wa'il bin Hujr da kuma riwaya ta Abdullah bin Mas'ud inda sunan Ibn Majah ne, na kuma sahihu Ibn Hibban. Sahabbai 15 waɗanda suka ruwaito hadisin sallama biyu a sallah, dukkansu babu wanda aka samu ƙarin wa barakatuhu sai a lafazin nan, ma ba duka riwayan ba ne, wani lafazi na wata riwaya ta Wa'il bin Hujr da kuma wani lafazi a wata riwaya ta Abdullah bin Mas'ud wanda yake sunan Abi Dawud da kuma sunan Ibn Majah da sahihu Ibn Hibban. Duk da haka sai ya ce kama qala al-hafiz fi bulughul maram, kamar yanda Ibn Hajar ya faɗa cikin bulughul maram, ya ce ma'a sihhati isnadi hadisi Wa'il, hadisin Wa'il bin Hujr din nan isnadinsa ya inganta. Tunda ya inganta, me ya kamata? Ya ta'ayyanu qabulu ziyadatihi, ya zama dole sai a karbi ƙarin da aka samu, kar a jefar da shi. Iz hiya ziyadatu adlin wa adamu dhikriha fi riwayati ghairihi laysat riwayatan li'adamiha, saboda wannan ƙari da aka samu ya inganta. Dan ba a samu wannan ƙarin a riwayar waɗancan sahabban Annabi din ba, baya nuna cewa ƙarin da aka samu na wa barakatuhu bata bai inganta ba, baya nuna cewa bai inganta ba. Saboda haka in kana iya fahimtar cewa mun samu lafuzza na sallama kashi uku waɗanda duka malaman hadisi sun ce sun tabbata daga manzon Allah. Na ɗaya wanda shine ya shahara shine assalamu alaikum wa rahmatullah ta dama, assalamu alaikum wa rahmatullah ta hagu, wannan babu wani malami da ke ja a kai, babu shi. Na biyu shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wannan shi ma ya inganta, saboda an samu fitattun malaman hadisi waɗanda suka ce lallai an samu wannan ƙarin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai na uku wanda shi ne wanda yake sunan Abi Dawud da akasarin littafin hadisi a yau, tana yiwuwa kofin da yake da wancan ƙari na wa barakatuhu ya ɓace. Saboda ka san yanzu ana ta ƙoƙari ne a maida littafai da aka rubuta su da hannu, a maida su bugun injin, to sai an nemo wasu littafan, kuwa samunsu ma ya gagara sun ɓace. Duk da cewa za ka samu kofi, amma za ka samu wani kofin ya bambanta da wannan kofi ɗin. Don haka yasa akan samu ƙarin magana a wani kofi ko a samu ragi. Shi yasa kafin malamai su buga littafi sai sun haɗa dukkan nau'ukan kofi da aka samu na wannan littafin, an gwada su, sannan sai a tantance, sai a buga abu guda ɗaya. haka ma a littafin sharhu sahih sunan abi daud shine aunul ma'bud mujallad na farko shafi 376 al-azim abadi yace dalal hadith ala wujubi taslim ala al-yamin wa al-yasar wannan hadith yana nuna mana cewa dole ne kai sallama a sallarka ta dama da hagu saboda me duk sahabban nan sun tabbatar da wannan sallama a salla wajibi ne wa ilayhi zahaba jama'a wa zahaba shafi'i ila anna al-wajiba taslimatun wahida wa thaniyatun masnuna amma al-imam shafi'i shi yana cewa sallamar farko ita ce wajiba sallama ta biyu ba wajiba bace fa in iktasara alaiha istahibba lahu an yusallima tilqa'a wajhihi idan ya zama mutum sallama ɗaya kawai yayi sallar alwalasta ta baci shikenan sallarsa ta inganta saboda ba dole sai yayi biyun kafin sallarsa take cika ba in kai guda ka gama sallah sallama ta biyu din ita ba wajiba bace sunna ce wanda al-imam an-nawawi har ma yana cewa ajma'ul ulama alladhina yu'taddu bihim ala annahu la yajibu illa taslimatun wahida yana cewa wannan fahimta ta al-imam shafi'i fahimta ce wacce kusan dukkan malamai sun yadda da ita dan babu wani malamin da yace zaka yi sallama daya illa dai kawai wacce sallamar ce take tabbatar da sallarka ta cika to galibin malamai suna cewa in kai ta farko din nan shikenan saboda haka koda alwalaka za ta warware bayan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sallaka ta inganta fa in sallama taslimatayn ja'ala al-ula an yaminihi wa thaniya an yasarihi idan zaka yi sallama biyu din nan daya zaka sa ta ta dama daya ka sa ta hagu yace an yaminihi wa an shimalihi munharifan ila al-jihatayn ya zama kana karkatawa zuwa ga gefe biyu din nan bi haythu yura bayadu khaddihi ta yanda za a ga farin kumatunka wajen kaga mun samu sallama lafazi guda uku duka sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wa inda malik lafazi na hudu na sallama shine lafazin da al-imam malik ya rike annal masnuna taslimatun wahida shi a wajen al-imam malik sallama ɗaya ce a sallah assalamu alaikum wa kad bayyana ibn abd al-barr da'fa adillati hadha al-qawl min al-ahadith ibn abd al-barr babban malami a mazhabar malikiya din ya tabbatar da cewa hadisai da suka yi magana akan sallama ɗaya duk ba su inganta ba in ka duba at-tamhid mujallad na 16 shafin 189 to ya za a yi ka hada sallama biyu wanda sahabban manzon Allah mutum 15 sun ba da labari kai watsi da wannan sallama ka ɗauko sallama guda da aka rorota a sallan witiri ai wannan kuskure ne sallama da Aisha ke ba da labari manzon Allah in yayi witiri yana yinta sai ka ce za ka ɗauke ta ka bar waɗancan ai kaga akwai son zuciya Allah ya kare mu Ibn Abdul Barr ya ce hadisai da duk suke magana akan sallama guda dukkansu ba su inganta ba kuma yana cikin at-tamhid idan ana maganar ibnu abdul barri a tarihin mazhabar malikiya babu kamar ibnu abdul barri in ana maganar wanda yayi wa littafin al-imam malik idma shine littafin muwatta shine littafin at-tamhid mujalladi na 16 shafin 189 ba shi kadai ba in ka duba fathul bari na ibnu hajar mujallad na 2 shafin 323 da zadul ma'ad na ibnu qayyim al-jawziyya mujallad na farko shafin 250 malamai sun tabbatar da maganar sallama guda hadisan ta ba su inganta ba a waɗancan sallamomi guda uku da muka yi magana su ne waɗanda malamai suke cewa hadisan su sun inganta al-imam al-azim abadi yace wa tadalla al-malikiyyatu ala kifayati at-taslimati al-wahida bi fi'li ahli al-madina mazhabar malikiya tana kafa hujja da cewa sallama ɗaya ta isa me hujjan ku al-imam malik saboda ya tarar da mutanen madina suna yin haka mutanen madina sallama guda suke wa huwa amalun tawarasuhu kabiran an kabire iyaye da kakanni suna gadon yanda ake sallah har dai aka zo zamanin al-imam malik da ya tashi sai ya ga sallama guda ake amma babu hadisi illa dai an tarar da mutanen garin suna irin wannan sallah sai malaman hadisi suka ce a qad taqarrara fil usuli anna amalahum laysa bi hujja babu wani gari a duniya wanda aikin mutanen garin ya zama hujja, babu wannan garin. Ko Makka, ba a cewa aikin mutanen Makka hujja ne, la, dan ka je Makka ka ga ana abu sai ka dawo ka ce ai mutanen Makka ma suna yi, da mutanen Makka mala'iku ne. Allah bai taba cewa ku yi aiki da abinda kuka gani a Makka ba, Allah bai taba cewa haka ba, kuma Allah bai taba cewa ku yi aiki da abinda kuka gani a Madina ba. Abinda kuka gani a sunnar Annabi Muhammad shine ke zama hujja, ba Makka da Madina ba. La, Makka da Madina garuruwa ne, suna iya lalacewa. To sannan kuma akwai, kaga duk magana da muka yi cikin hadisai da suka inganta sallama biyu ne, sallama biyu ne, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah hagu, ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah, wadannan su ne uku. To amma mazhabar Malikiya sai ta ce za a yi sallaman guda uku, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, kaga guda uku kenan ko. To babu hujja a hadisin Annabi Muhammad ce an yaminihi lil khuruj min as-salati was-saniya yanwi biha as-salamu ala al-imami والثالثة ينوي بها السلام على من على يساره سلم غدا اوكو نفركو كاي وندام دا كاي نبيو كاي وليمن نا اوكو كاي ونهغو دا كاي من كدوب لتاه مواهب الجليل شرح مختصر شيخ خليلنا الامام محمد بن محمد الحطاب مجلد نفركو شاشن الاريبيا دا اشهرين دا شدا مواهب الجليل لتاه مالكيا لنفكه a littafin ya kawo bayanin alƙawi abubakar ibn al-arabi yana cikin manyan malamai waɗanda aka yi a tarihin malikiya, shine mai littafin aribatul ahwazi sharhi na sunan tirmidhi. Yace allazi aqulu bihi annahu yusallimu ithnataini, abinda ya kamata ga mai sallah shine ya sallama biyu, wahidatan an yaminihi, guda ta dama, ya taqidu biha al-khuruja min as-salati, ya kudurta niyyar zai fita daga sallah da wannan sallama, wa thaniyatu an yasarihi, sallama ta biyu mutun yayi ta hagun sa, ya taqidu biha ar-radd ala al-imam wal ma'mum, mutun ya kudurta cewa zai yana mayar wa liman sallama sa da kuma mamu. Yace wa taslimatu thalitha, sallama ta uku ihzaruha ku kiyaye ta, fa innaha bid'a, dan kuwa bid'a ce, wanda wannan malamin babban malami ne a mazhabar malikiya. Don haka yasa in kana karanta littafin tafsiri na al-Imam al-Qurtubi zaka ga al-Imam al-Qurtubi yana yawan kawo maganar al-Qawbi Abubakar ibn al-Arabi, saboda yana da littafi ahkam al-Qur'an akasari, kamar ma ka ce tafsirin al-Imam al-Qurtubi gaba daya ya dora shi ne akan maganar ibn al-Arabi, babban malami ne kwarai, kamar yadda ka san tafsirin Raddul Azhan na Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya masa rahama, kai ka dauka kamar jallalai ne kake karantawa. To haka tafsirin al-Imam al-Qurtubi yake ga ainihin littafin Ahkam al-Qur'an na al-Qawi Abubakar ibn al-Arabi, babban malami ne, yana cewa sallama uku a sallah ku kiyaye, dan ko bid'a ce. Babu hadisi yake lam tasbut anin nabiyyi wala anis sahabati, wannan sallama uku bata tabbata daga annabi ba, bata tabbata daga sahabban manzon Allah ba, don haka sallama biyun nan su ne suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sallama biyu ya zo da lafuzza kamar kashi uku, kamar yadda muka yi magana, wanda da yawa malamai suna cewa ka tsaya ma ainihin assalamu alaikum wa rahmatullah shine mafi dacewa gare ka. Daga cikin masu wannan fahimtar akwai bin Baz, yace ka tsaya musallamar assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah shi yafi dacewa. Me yasa? Saboda duk malaman hadisi sun yadda wannan shine sallamar manzon Allah, babu wani malami da ke da ja a kai, babu shi. Amma assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu ta dama da hagu, akwai kace na ce tsakanin malaman hadisi. Haka ma assalamu alaikum wa rahmatullah ta dama wa barakatuhu ta dama ta hagu kuma assalamu alaikum wa rahmatullah, nan ma akwai kace nace tsakanin malaman hadisi, wanda babu sabani a kansa, wato shine assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. sai dai tunda dukkan sun inganta an samu malaman hadisi suka tabbatar da ingancin uku din nan dan mutun yayi ba a cewa yayi bid'a a sallarsa haka al-Imam an-Nawawi ya fada a littafin al-Majmu' yana cewa duk sallama lafazin da ka dauka yana tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai abin da yafi dacewa shine mafi yawan sallarka ta tsaya akan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mafi yawan sallanka tunda abin da ya tabbata kenan game da siffar sallar manzon Allah illa dai wadancan riwayoyi ne aka samu wadanda wasu malaman hadisi ma suke ganin kamar riwayoyi ne wadanda sun saba ma abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda zaka yi sallama yabtadi'u as-salama mustaqbil al-qibla zaka fara sallamar ka ne kana fuskantar al-qibla tunda dama kana zaune kana fuskantar al-qibla don haka in zaka yi sallamar ba dama zaka fara bala daga inda kake fuskanta zaka fara assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga daga inda kake fuskanta inji al-Imam an-Nawawi yabtadi'u as-salama mustaqbil al-qibla wa yutimmuhu multafitan بحيث يكون تمام سلامه مع اخر الالتفات ذاك فار سلمك كنكا ينا فسكنتر القبلة كما باسي كاججي غاشبا لا اقول ان انزل سلمة سيا كدا السلام عليكم ورحمة الله سباب ان داك تي اججي غاكان كوا اذا كجويا دقا ان ديكي كجويا داما سيكما كجويا هبوشيكي كاكما سلا ينا ابن دا اكي سوشيني لوك تند ذاك جمع assalamu alaikum wa rahmatullahi na hagu kana gama wa rahmatullah fuskarka ta gama ita hagu shine abin da ake so ya zama daga farkon juyawarka zuwa karewa ka gama sallama guda biyu din nan kada a samu ka gama ita sannan kuma ka kurawa na gefe ido kana wa rahmatullah yace fa fi taslimatul ula yaltafitu hatta yara man an yaminihi khaddahu al-ayman sallamar farko mutun ya juya ta dama wanda ke dama da kai sai yaga kumatunka wa fi thaniyati yaltafitu hatta yara man an yasarihi khaddahu al-aysar wanda ke hagu ya ga ka juya masa yana cewa hadha huwa al-asah abin da yasa saboda hadisin Abdullah ibn Mas'ud da yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi Abdullah ibn Mas'ud yace manzon Allah yana sallama ta dama sai yace assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayabu khaddihi al-ayman har sai an ga farin fuskarsa ta dama wadanda ke baya saboda idan ya juya ta dama haka har sai sun ga farin kumatunsa wa an yasarihi ta hagunsa assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayabu khaddihi al-aysar hadithin yana sunan Tirmidhi sunan Abi Dawud sunan Nasa'i yana sahihu sunan abi daud hadisin 914 sahihu sunan nasa'i hadisin 1319 sahihu sunan ibn majah hadisin 746 da irwaul galil hadisin 368 al imam mas'ud bin ahmad al kasani littafin bada'i'u sana'i yake cewa in kai la'akari da hadisin abdullah bin mas'ud nadhkur yace yana cewa zaka lura da cewar akwai mubalaga akwai mubalaga fi tahwil alwajh fi taslimatayn idan abdullah ibn mas'ud yace manzo Allah idan yayi sallama ta dama na bayi sai sun ga farin kumatunsa me ake nufi ya kure lankwasa kansa ya kure ya zama babu abin da rai ka gama kure juya kanka tanan ne za a iya ganin farin kumatunka wa yusallimu an yaminihi aw an yasarihi kadhalik hatta yura bayabu khaddihi al-aysar wannan hadisi na abdullah ibn mas'ud كان يحول وجهه في التسليمة الأولى حتى يرى بياض خده الأيمن أو قال خده الأيسر ولا يكون ذلك إلا عند شدة الالتفات دون هكا أبين دا سنة تنونة دا جتكين سنة ننسلم شيني كجوية فسكا كسو سي كقولي جوية فسكر كاتين دا ذاك كلنا دامكا أنا شواتين دا ذاك كلنا دامكا هكا ما هبو سنن ya kamata ka bayyana sallama din domin da a ce annabi baya bayyana sallama da sahabbai ba san wani irin sallama yake ba don haka lokacin fita daga sallah ya kamata a bayyana sallama wa minha an yajhara bit taslimi ya bayyana sallamarsa li anna taslima lil khuruj min as-salati fala budda min al-i'lam ومنها أن يلوي من يخاطبه بالتصليب صلى الله عليه وسلم سلمًا كقول نية كقول نية شيوا وأن سلم هذا ذاك كان ينتني سبودا mayar wa ga liman idan kai mamu ne ko ku shi liman ya kulla niyya yana wannan sallama yana yin sallaman nan ne ga mamu da suke baya da shi ko wadanda ke daman sa yana cewa wa yanwi aidan in kana ala yaminil imam yanwihi fi yasarihi wa in kana ala yasarihi yanwihi fi yaminihi dalilin da yasa aka ce zaka kulla niyya zaka kulla niyya saboda an samu lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin jabir bin samura yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai su kada hannu lokacin sallama ya hana su kada hannu wanda har yanzu zaka ga mutane suna yi mutum ya gama sallah ya ga yana haka da yatsu ko meye dalilin kada yatsunsa wallahi alam babu dalili kana hannunka na cinyoyinka ka gama sallah sai kawai ka aje yatsun abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ke da yace inna ma yakfi ahadakum an yabaa yadahu ala fakhidhihi abinda ya isa kawai shine da ka gama sallah sai ka dora hannunka a cinyarka thumma yusallimu an yaminihi sannan mutum ya sallama ga damarsa wa an shimalihi ga hagunsa yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sahabbai hadisin yana sahihu muslim kitabu salati babul amr bis sukuni fi salat hadisi na 431 a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yusallimu ala akhihi ala akhihi min ala yaminihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai kai sallama ga dan uwanka ashe sallamar kana yinta ne dan wani Allah ya sa mun gane ba wai kana yinta dan fita daga sallah kawai ba la kana yin sallamar ne ga wanda ke damanka don haka babu hikimar ka shigo masallaci ka rika mika hannu ga mutane saboda bayan an gama sallan kowa sai ya ma duk wanda ya zo masallacin sallama Allah ya sa mun gane abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada thumma yusallimu ala akhihi sannan kai sallama ga dan uwanka min ala yaminihi wanda ke damanka wa shimalihi da wanda ke hagunka ai an gama shine malamai suke cewa idan ma babu wani a hagunka to ai akwai mala'ikun Allah almuradu bil akhi aljins kamar da al-imamu an-nawawi ya fada sharhin wannan hadisin yace abinda ake nufi da dan uwanka da yake dama da kai wato ikhwanihi alhadirin an alyamin wa alshimal yan uwanka da suke masallacin wadanda ke dama da kai da wadanda suke hagu da kai kai musu sallama don haka ita sallamar da zaka yi lokacin fita daga sallah tana dauke da hukunce da dama na daya tana daukan hukuncin alkhuruj min as-salati lokacin da kai sallama to ka gama sallah sannan na biyu tana daukan gaisuwa ga dan uwanka wanda kuka yi sallah tare da shi na damanka sannan kuma tana daukan gaisuwa ga dan uwa wanda kuka yi sallah tare da shi ta hagunka in babu to akwai mala'ikun Allah subhanahu wataala don haka yasa al-imam ibn qudama al-tahim al-mughni yace fa inna wa ma'a zalika radd 'ala al-malakaini idan ma ka kulla niyyar mala'ikun da suke tare da kai su kake wa sallama wa ala man khalfahu da wanda ke bayanka in kana imaman aw ala al-imami wa man ma'ahu in kana ma'muman fala ba'sa babu malaihi saboda su ma mala'iku suna cancantar sallamar mai sallah wannan shine fahimtar al-imam Ahmad bin Hanbal yana cewa yusallimu fi salati wa yanwi bi salamihi ar-radd 'ala al-imami zaka yi sallamar fita daga sallah wannan sallamar ta dauki hukuncin karshen sallah sannan kuma sallamarka gaisuwa ce galiman koko ga mamu wadanda kuka yi sallah tare da su to akwai abu na karshe wanda ya kamata mu lura da shi kafin mu dakata shine ishara al-isharatu bil asbu' ya kamata ya tsadda kake nunawa a tahiya ya kasance ya tsarka tana tsaye tsulat tashahudi tsawon tahiyarka kamar yadda ya zo cikin fatawar latina mujallar na 7 shafi na 56 الإشارة بالأصبع طول التشهد وتحريكها عند الدعاء وقبض ما يقبض من الأصابع يستمر إذن كان تهيا يا قد كدغا دينن بذاك سوكي تبا هر سي إلى السلام سي كاي سلاما wannan fahimta ce wanda malamai da dama suke da ita wato idan kana ishara da yatsarka a sallah to kada ka aje ya tsakka saboda kai sallama la sai ka gama sallama sannan ka aje ya tsakka ido fatawar lajnati da'ima mujallal na 7 shafi na 56 da mujallal na 5 shafi na 368 suna cewa raqus sababa fi tashahudi sunna daga yatsa din a lokacin da ake tahiya ba dole bane sunna ne ba dole bane don haka dan mutum bai daga yatsa ba sallarsa ba a cewa ta baci amma hikimar daga yatsa din al-isharatu ila al-wahdaniyya kana ishara ne da cewa kai ka yarda Allah ɗaya ne sai suka ce wa man sha'a harrakaha wa man sha'a lam yuharrika wanda ya ga dama ya motsa yatsan wanda ya ga dama kada ya motsa ka al'amru fi hadha la yujibu al-furqa wa al-shiqaq bayna tullab al-ilm suna cewa bai kamata al'amari na motsa yatsa ya zama ya haifar da sabani tsakanin dalibai ba bai dace ba domin babu shakka yana tana daga cikin matsaloli da aka samu sabanin fahimta motsa yatsa a sallah akwai wanda ke fahimtar za a rike yatsan kawai ba za a motsa ba amma abinda bai inganta ba shine wai a dan lankwasa yatsan duk wanda ya ce maka a dan lankwasa wannan babu hujja ingantacciya daga manzon Allah al-ishara shine a miƙar da yatsan shin za a kada ko ba za a kada ba wannan shine inda aka samu sabani akai bai dace a samu wato bai kamata a samu rikici tsakanin musulmai ba sabani na fahimta wannan dole ne a same shi falau lam yarfa'aha aslan aw rafa'aha wa lam yuharrika idan mutum bai daga yatsarsa ba a lokacin da yake tahiya ko ko ya daga amma bai motsa ta ba bai kada ta ba fa innal amra fi zalika sahalun la yujibu al inkara wal nafra wato dan mutum ma baya motsa yatsa ko nasiha bai kamata kamar ba me yasa saboda an samu sabani akan mas'ala din dan haka ba za ka kyamatar mar abinda yake riko da shi ba duk da cewa akwai bukatar a fadaitar da dan uwa alkhairin da kai ma ka gamsu da shi lakinna sunna amma idan mutum yana neman sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da tahiyya hiya raf'uha shine a daga yatsa fi jami'i tashahhudain a tahiyar farko da tahiyar karshe a daga yatsa ila an yusallima almusalli har sai mai sallah yayi sallama sannan sai ya aje yatsa isharatan ila tauhid amma tahriku fayakunu inda du'a kama sahabbi zalika sunna yaushe ake motsa yatsa idan ana addu'a wannan shine abinda sunnar manzon Allah ta nuna mana kuma wannan shine abin da mazhabar al-Imam Malik take kai in ka duba sharh mukhtasar khalil na al-kharashi mujallal na farko shafin 288 kana cewa an yantahi ila salam walau tala tashahhud komai tsawon tahiyya ya tsarka ba zaka bar motsa ta ba zaka sauke ta ba sai kai sallama dalilin sa shine hadisin Abdullah ibn Umar kana idza jalasa fi salati Abdullah ibn Umar shi annabi idan ya zauna a sallah inji Abdullah ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna a sallah wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi yana dora hannunsa na dama akan gwiwarsa wannan shine sifa na farko domin tafin hannu inda ake aje shi a kafa idan hannun hagu ne wuri uku ne idan tafin hannunka na hagu ne zaka dora a cinyarka ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu laifi na farko shine hadisin Abdullah ibn Umar da yake cewa wa ba yadahu al-yumna ala rukbatihi idan hannun dama ne zaka dora cinya ko ka dora a gwiwa kaga wuri biyu kenan hannun dama ko dai ka dora a cinyarka ko ka dora akan gwiwarka an samu hadisai daga manzon Allah hadisin Abdullah ibn Umar shi tabbatar mana zaka dora hannun dama akan gwiwa wa rafa'a isba'ahu allati talil ibham ya daga yatsa da take bin manuniya da take bin babban yatsa ita ce manuniya kenan yad'u biha yana addu'a da ita inji Abdullah ibn Umar to tunda an ce yana addu'a da ita kaga kenan ba za ka bar dan babu hadisin da yake ga lokacin da manzon Allah yake aje yatsa mun samu hadisi wanda yake ga annabi ya daga yatsa amma babu hadisin da yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauke yatsa illa dai abinda Abdullah ibn Umar yake yad'u biha yana addu'a da ita idan aka ce ko yana addu'a da ita in ka ce assalamu alaikum ba addu'a bane ashe kaga hatta sallamar da kake idan baka gama sallama ba baka gama addu'a ba saboda ita kanta sallama addu'a ce yace wa yadahu al-yusra hannunsa na hagu kuma ala rukbatihi yana dora hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu basitaha alaihi yana shimfida hannun akan gwiwar hagu kaga sifa na farko kenan sannan aka samu hadisin Wa'il bin Hujr. Shi hadisin Abdullah bin Umar yana sahihu Muslim Kitabul Masajid babu sifatul julusi fi salati hadisin 580. Siffa na biyu hadisin Wa'il bin Hujr shi ma yace qultu la anzuranna ila salati Rasulillah yau zan dubi yadda manzon Allah yake salla. Mun riga mun karanta wannan hadisi a baya. Fa qama Rasulullah yana kallon Annabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya fara salla yana bayani yace thumma jalasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna faftarasha rijlahu al-yusra manzon Allah ya shimfida kafar sawunsa na hagu wa wada'a yadahu al-yusra sai manzon Allah ya dora hannunsa na hagu ala fakhidhihi al-yusra akan cinyarsa ta hagu kaga hadithan Abdullah ibn Umar yace wa yadahu al-yusra ala rukbatihi hannunsa na hagu na kan gwiwa amma hadithin Wa'il bin Hujr fa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa na hagu akan cinyarsa ta hagu kaga an samu wuri biyu na dora hannu a lokacin da ka zauna kana iya dora akan cinya ya tabbata daga manzon Allah kana iya dora hannunka akan gwiwa kamar yadda Abdullah ibn Umar ya fada ba fi taha alaihi ya zama ka shimfida hannun ka shimfida yatsun akan gwiwa babu laifi wannan hadisi na Wa'il bin Hujr yana irwaul galil yana irwaul galil kuma shi ma yayi magana da cewa wa ashara bis sababa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara da manuniya sannan akwai hadisin Abdullah ibn Zubair sahabi na uku kenan shi kuma hadisin sa yana sahihu Muslim Abdullah ibn Zubair yace kana rasulullahi idza qa'ada yad'u idan manzon Allah ya zauna yana addu'a idan manzon Allah ya zauna yana addu'a wa ba'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna yana dora hannunsa na dama akan cinyarsa ta dama wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra ya dora hannunsa na hagu akan cinyarsa ta hagu wa ashara bi usbu'ihi as-sababa yayi ishara da yatsarsa manuniya wa wada'a ibhamahu ala usbu'ihi al-wusta wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu wannan shine ya bada siffa ta uku na inda ake dora hannun hagu yace yana shigar da gwiwarsa a cikin yatsun hannun hagu kaga zai shigar da yatsun gwiwar gaba ɗaya sai ya rike ta da yatsun hannun hagu kaga siffa na uku kenan siffa na farko dora hannu a cinya na biyu akan gwiwa an miƙar da yatsu na uku a kama gwiwar da yatsun hannu na hagu da yatsun hannu na hagu a kama gwiwa ta hagu waɗannan siffofi duka sun tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma waɗannan sahabbai gaba ɗayan su kowannen su ya tabbatar da cewa manzon Allah yana ishara da yatsarsa manuniya waɗannan hadisan duka sun tabbata daga manzon Allah kuma al-Imam Tirmidhi lokacin da ya ruwaito hadisan hadisi na 294 sai ya ce wal amalu alaihi inda ba'd ahli al-ilmi min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga sahabban manzon Allah suna aiki da waɗannan bayanai والتابعين ده تابعي يختارون الإشارة في التشهد سنة زابن أي إشارة ألوكة شند أكي تهيا الإمام أحمد بن حنبل ودى نسكباد لابانسة سنة شوى كان يشير بأصبوئه في الصلاة لوكة شما دا أكي ميتن بايا شن متنزي ميكار ديات السا يهي إشارة إذا ينا صلى سيشي نعم شديدا سوسي يتنن تا موت آيات السا ألوكة شند أكي صلى حكى الإمام مالك kamar yanda malamai suka bada tarihi al-Imam Malik yuharriku sababatahu fi tashahhud al-Imam Malik yana motsa yatsarsa a zaman tahiyya ana cewa mulihan duk da cewa Ibn al-Arabi yana suka game da labarin al-Imam Malik game da motsa yatsa a zaman tahiyya amma mazhabar malikiya fahimtar ta ce don haka yasa daga littafin risala zaka ga bayani da malamin yayi ibnu abi zaidin al-qayrawani yayi magana akan motsa yatsa a zaman tahiyya abu ne wanda ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah madaukake ya gafarta mana kuskure to wa alaikum salam wa rahmatullah wannan yace sau da yawa liman kan yi sallama kafin ma mu ya gama salati ga manzon Allah ko addu'a yaya sallar take sallar ta inganta ai abin da aka yi ma umarni shine kai wa liman biyayya don haka idan limamin ma bai yi tahiyya ba da zaudawa yace assalamu alaikum kuma sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sallaka ta cika aiki yana kan liman illa dai kawai su limaman ya kamata su yi la'akari da sallar annabi ya kamata a yi la'akari da yadda manzon Allah ke sallah akasarin limamai za ka samu ba su kulawa da waɗannan matakai guda biyar ɗin, a ce ka yi tahiya, na biyu ka yi yabo ga Allah, na uku ka yi salati ga Annabi Muhammad, na huɗu ka nemi tsari game da sharrin abubuwa huɗu, na biyar ka yi addu'a, sannan sallama. Rane mutum. Mazhabar al-Imam Abu Hanifa kenan, wanda in ka duba littafan mazhabar Hanafiya zaka gani kamar su Bada'i'us Sana'i da sauransu, a fahimtar al-Imam Abu Hanifa zaka yi tare da liman ne. Liman na cewa assalamu alaikum, kai ma kana yi, kuna yi tare, wanda duk ya tafi aikin hajji da umara zai ga yanda suke sallar su, fahimtar su ce ba laifi bane idan mutum yana da wannan fahimta, amma dai ka jira ya gama sallama sa sannan kai, wannan shi fi dacewa da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum zai iya a mutum zai addu'a da wani yare a sallah ba, muna magana larabcin ma kana ji ana sayyidina Abubakar ya nemi manzo ya bare kuma kai da Hausa, sayyidina Abubakar fa yace manzo Allah ya koya mar addu'a, yanzu kai kuma da Hausa ma za ka yi. Wato da yawa mutane suna kuskure gaskiya, sallah tana da haɗurra, mu yi haƙuri mu yi riƙo da addu'o'in manzon Allah a sallah, shi fi dacewa gare mu. Kamar darasi da zai zo na gaba insha Allah lokacin za mu yi magana akan bayan ina hukunci game da addu'a bayan sallama, wannan za mu ji yadda insha Allah mas'alar za ta kasance, wanda daidai wannan lokaci don ka yi addu'a da yaranka ba laifi ba ne, amma dai ta sallah kai hatara, saboda kana iya faɗan kalmar da za ta ɓata ma sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yakan shekara ɗari yana sallah Allah bai karɓi guda ɗaya ba. Allah ya kare mu. Kaga wannan yana nuna haɗarinta, yana da girman gaske. Bisa ga mutanen farko idan annoba ta zo su riƙa murna, saboda ita ba ta buƙatar ikhlasi. Sallarka tana buƙatar ikhlasi kafin Allah ya karɓa azuminka, hajjinka, amma in fitina ta zo fa, in fitina ta tafi da kai dama ba ikhlasi ake nema ba. Ka dai mutu mazluman shi ke nan kai sa'an tafiya. Subhanallah. Na'am. Ke bayan tahiya addu'a ɗaya ne magana kai. Na'am. Bayan tahiya ayi me? A girmama Allah, a yi yabo ga Allah, a yi kirari ma Allah. Na'am, shine bayan tahiya, sannan salati ga Annabi. Haka yake. A'a. Yaya ake yabon Allah? To, ai na riga na yi magana, na ba da misalai a kai. Na ba da misalai hatta da ayoyin Alkur'ani ko? Labarin Annabi Ibrahim alayhi salam da addu'o'i waɗanda suka zo cikin hadisi, wasu da suka yi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga cikin su akwai Abdullah ibn Mas'ud wanda ya bada labari. Waɗannan yanda ake yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda ke da sauki, shi yasa na karanta waɗannan hadisan, saboda me aƙalla za ka iya ƙoƙarin ka kiyaye ko da guda ɗaya ne, in ka riƙe ɗaya shikenan. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kowane addu'a, kowace addu'a guda ta ɗauki sunan Allah mafi girma, don haka in mutum ya riƙe ta ma falillahi alhamdu. Baya ga haka bari in baka misali, da za ka yi ayatul kursi kafin ka yi sallama bai ɓata sallarka ba, domin kai ko da a sujuda ne kai ka karanta aya ta alqur'ani idan ta shafi addu'a ba laifi ba ne, dama karanta aya ta alqur'ani a sujuda don tilawa shi ne matsala inda take, amma ayatul kursi yabo ne ga Allah. To da za ka karanta ayatul kursi misali, ka yi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala, tunda baka iya wani lafazin yabo ba, in ka karanta ayatul kursi ba a cewa sallarka ta baci. Insha Allah ya dace, duk da cewa mahallinta shine bayan sallama, wannan shine abin da yazo a sunnar manzon Allah. Allah ya sa mu gane. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.